نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الاثنين حدود وطن رمضان هجرة تدبود داري حدود 40 أوكو yazo daidai da 5 ga watan 4 shekara ta 2022. Za mu fara karatun suratul qasas a yau insha Allah. Suratul qasas ita ce sura ta 28, kuma karatunmu na yau yana dauke da bayani game da labarin rainon annabi Musa alaihi salam. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادفعك قاسمين. تلك آيات الكتاب المبين. Wadancan ayoyi ne na littafin Alƙur'ani mabayyani. Asali da Larabci idan aka ce tilka isharatun ila magaba, ana ishara ne ga abin da baka iya ganinsa, saboda haka sai a ce tilka, wancan. Amma abin da kake iya gani sai a ce masa haza, isharatun ila mahabara. Don haka idan mutum ya fassara wannan aya da cewa qasim mim, waɗannan harufa waɗanda babu wanda ya san ma'anarsu face Allah, sai aka ce tilka ayatul kitabin mubin, wato waɗancan harufa suna daga cikin ayoyi na littafin Alƙur'ani mabayyani. Kafin Allah maɗaukaki ya ba da labari wanda zai zo cikin suratul qasas, sai da ya tabbatar da wannan magana tana daga cikin littafin Allah tabaraka wa ta'ala, yana cikin ayoyin Alƙur'ani. Me yace a gaba?
Nasulu alayka min nabai Musa wa fir'auna bil-haqqi liqawmin yu'minun.
Nasulu alayka, Allah maɗaukaki yace muna karanta maka ya kai Muhammad. Nasulu alayka min nabai Musa, wato za mu karanta maka wani sashi daga labarin annabi Musa alaihi salam wa fir'auna, da kuma fir'auna. Kaga wannan labari da Allah maɗaukaki zai bayar, tun da farko Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana cewa ba labarin gaba ɗayansa za a baka ba. Labarin da Allah maɗaukaki zai bamu game da annabi Musa da fir'auna ba duka ba ne. Saboda haka yasa Allah ya ce min naba'i Musa, wani sashi daga labarin annabi Musa alaihi salam da kuma fir'auna. Idan aka ce min naba'i Musa, laysal kullu, ba duka ba ne, sai Allah madaukake ya ce li qaumin yu'minun, wannan labari da za a bayar da shi ne domin amfanar mutane waɗanda suke da imani, don mai imani shi yake samun fa'idar labari da Allah madaukake ya kawo a cikin Alkur'ani. Domin ma'anar labarai da Allah yake kawo a cikin Alkur'ani wato ta bambanta da ma'anar yadda mu mutane muke tsara labari tsakaninmu. Sau da yawa za ka ga mutane suna rubuta labari ne domin shakatawa. Idan ka samu labari kamar tatsuniya, ana yin ta ne saboda shakatawa. Amma shi Allah madaukaki baya irin wannan. Duk inda Allah madaukaki ya kawo labari, to akwai wa'azi a ciki, akwai abin lura. Shi yasa yake li qaumin yu'minun, in ka dubi ƙarshen suratu Yusuf, لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. اللهم ادعوك في قصصهم لا باري لأكي باير و جميع دسوما زنن الله أقي أجل لورا أما جميع صحان كلا سي اللهم ادعوك يتبتر دا لا باري لأكي باير و بائر لا باري لمتانيس كربو تاوبا ما كان حديثا يفترى بازن چيباني أكي كيركروشي أشري العباري تتعطوني ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهودا ورحمة لقوم يؤمنون وتشيء القرآن إذا يتعو العباري وأن العباري يناقص تنتون العباري نيوان دا ما تنيازو أجكل تبان فرقو مثالي الله من أغتيات أباد العباري لتشيء التورا كو إنجيل كو زبور تسي الله يتبتد لشيء أجكل القرآن يقص تنتون شاء العباري تصديق الذي بين يديه domin haka idan Allah ya bada labarin annabi Musa to zaka samu akwai labarin annabi Musa a cikin at-taura to kenan alqur'ani yana gaskanta wancan labari wa huda sannan kuma labarin yana dauke da shari'a wa rahmatan akwai rahama amma anan ma in ka dubi karshen suratu Yusuf sai Allah ya faɗi irin abin da ya faɗa a wannan aya ta suratul qasas liqaumin yu'minu kamar yadda ya faɗa a nan na tulu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi li qaumin yu'minun aka ma karshen suratu Yusuf ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan li qaumin yu'minun wannan shi yake nuna cewar mumini kada yake samun fa'idar labarai waɗanda suke zuwa a cikin Alƙur'ani. Allah ka samu na cikin su. To sai Allah madaukaki ya kawo shi kiɗa game da labarin da zai bayar. Me ya ce? Wato wannan shimfiɗa ne game da labarin da Allah zai bayar. Ya riga ya faɗa mana na tulo alaika min naba'i Musa wa Fir'aun. Kaga shi ne farko. Za mu karanta maka kaɗan daga labarin annabi Musa da Fir'auna. Wannan labari bil haqqi na kan gaskiya ne. Kaga tun Allah bai ba da labarin ba sai da ya tabbatar da labarinsa ba irin kowane labari ba ne. Labarinsa gaskiya ne. Amma ba kowa zai yarda ba. Liqaumin yu'minuna sai waɗanda suke da imani. To sai ya kawo shimfiɗa game da labarin. Inna fir'auna, shi fir'auna, ala fil ardi, ya samu ɗaukaka a doron ƙasa. Malaman tafsiri suka mayar da al'ardu ɗin nan ga ƙasar Masar. Amma tunda Allah ya ce al'ardu yana nufin duniya gaba ɗayanta. Idan ma Masar ɗin ne, to dai babu shakka a wannan lokaci mulkinsa yana da ƙarfi. Domin za ka samu mutum yana mulkin ƙasa ɗaya amma ƙarfinsa ya fi duniya. To Fir'auna ya samu irin wannan ƙarfin. Istakbara wata jabbara wata azzama. Saboda haka, saboda ƙarfin mulkinsa, wannan ɗaukakar sai ta sa ya samu girman kai. Abubuwa guda biyu ɗin nan suna da haɗari. A duk sa'ilin da ka samu girma, to ka koya ma kanka ƙasƙanci. idan ka samu girma sai ka yadda ka samu girma to insha Allah sai ka zama mai girman kai yana da hadari saboda kai sa duka irin da mutum yake samun daukaka ya rika raina kansa idan kana samun daukaka ka rika nuna wa Allah kai ba kowa bane to sai ka rabu da mulki lafiya amma duka irin da mutum ya samu daukaka sai ya nuna ma kansa ya samu to wannan yana kai mutum ga samun girman kai girman kai da mukami in sun hadu makomar jahannama ce Allah shi kare mu to Allah ya tabbatar mana in ma akwai mutumin da ya samu mulki yayi amfani da mulkin nan ta wajen murdiya da zalunci to Fir'aun din wannan duk shimfiɗa ne kafin Allah ya kawo bayani idan ma akwai mutum a doran ƙasa wanda ya samu mulki yayi amfani da wannan mulkin ta zalunci to Fir'aun ne waja'ala ahlaha shi'an ya mai da mutanen doran ƙasa sun zamanto kungiyoyi daban-daban sassa daban-daban yastadifu ta'ifatan minhu yana wahalda wani yanki daga cikin mutane meye wahalar da yake musu sai Allah ya fassara da kanshi saboda kai baka san labarin ba shi zai baka Allah ya ce Fir'auna yana wahalar da wani sashi na mutane mecece wahalar da yake musu sai Allah ya ce yusabbihu abna'ahu yana yanka maza yaransu wa yastahyi nisa'ahum kuma ya bar mata yaransu tare yana barin su tare shine yastahyi ya bar mata tare ya kashe yara maza sai Allah tabaraka wa ta'ala ya takaita al'amarin Fir'auna akan wannan shimfiɗa yace innahu kana minal mufsidin lalle Fir'auna ya kasance cikin masu barna duk mutumin da Allah ya bada irin wannan shaida a kansa to karka nemi za a samu wanda ya fi shi lalacewa a duniya gaba daya Allah da kansa mahaliccin kowa da komai yace Fir'auna yana cikin masu barna kaga wannan shaida ta isa to amma wannan ayar sai zama tana karantar da mu wani abu da farko a wannan ayar Allah madaukaki ya nuna cewa Fir'auna din mutum ɗaya ne inna Fir'auna ala fil ardi kaga mutum guda ne idan aka ce Fir'auna mutum guda ne ala fil ardi ana magana ne akan mutum guda waja'ala ahlaha shi'an yastadifu duk wannan magana ne akan mutum ɗaya to amma asalin Fir'auna ba sunan mutum bane lakabi ne asali Fir'auna ba sunan mutum bane lakabi ne wannan ya zo cikin bayanin malaman tafsiri da yawa da malaman tarihi kuma babu shakka haka ne kamar misali al-imam Abu Hayyan al-Andalusi shekararsa 698 rabuwarsa da duniya mai tafsirin al-Baharul Muhit yana cikin masana al-Qur'ani Allah ya mishi rahama in ka dubi tafsirinsa al-Baharul Muhit mujallal na farko shafin 350 ya ce Fir'auna idan aka ce Fir'aunu alamun liman malakal amalika sunan sarauta ne sunan sarauta ne kama kila yadda ake cewa Kaisar liman malakar Rum duk wanda ya mallaki ya samu sarautar Rumawa a zamanin da kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma zuwa bayan shi sarautar Rum sunan lakabinta shine Kaisar idan mutum ya samu sarautar Rum sai a ce masa Kaisar Kisra liman malakal Fursa wanda yake ya samu mulkin Farisawa yankin gabas mulkin Farisa idan mutum ya samu mulkin wannan yanki sai a kira shi Kisra idan yankin Rumawa ne a kira shi Kaisar An-Najashi fa liman malikal Habasha man malakar Habasha duk wani wanda ya samu sarautar Habasha sunan shi An-Najashi saboda haka kuskure ne ka samu yaro suna An-Najashi saboda An-Najashi ba sunan mutum da ya bane sunan sarautar ne babu shakka akwai wani wanda ke rike da wannan sarauta wanda ya kyautata wa musulmai a zamanin annabi Muhammad amma yana da sunan shi idan aka ce Tubba sunan sarautar wanda ya riki Yaman yankin Yaman wanda akwai bayanin sa a cikin Al-Qur'ani Tubba to ba shi dai ba akwai malamin tarihi wanda ake kiransa Imam Suhaili shekara 1840 da mutuwa a yau yace asali idan aka ce fir'auna huwa ismun li kulli man malaka al-qibta wa misra duk wanda ya samu mulkin qibtawa ita ce kabilan fir'auna wanda ya samu mulkan misra a wancan lokaci ana kiransa fir'auna to kaga kenan ba asalin sunan mutum bane sunan sarauta ne kamar da Hausa ne shugaba na musulmi ya kira shi sarki in aka ce sarki ai ba sunan shi bane sarauta ce ko ba filatani a ce hardo ai hardo ba sunan mutum bane sunan sarauta ne to haka nan fir'auna ba sunan mutum daya bane amma babu shakka akwai wanda shi annabi Musa ya gwagwarmaya shi to malaman tarihi sun yi magana game da sunayen akwai waɗanda ke kiransa Al-Walid bin Mus'ab asalin sunan fir'aunan da ya zamani da annabi Musa alayhi salam kuma wannan shine abin da ma akasarin malaman tafsiri suke faɗa akasarin malaman tafsiri in ka buɗe littafai zaka gani to shi Allah tabaraka wa ta'ala bai gaya mana sunan fir'auna ba ba ma'ana an yi wani kangararren mai mulki da ya ja da Allah sai ba ma'anan ma ka san sunan shi illa dai za a gaya maka labarin shi sannan a gaya maka Allah ya karya shi ba shi kenan ba to shi Allah baya gaya maka labari don ka ji daɗi a sai don ilimi da yake cikin labarin babu shakka in ka dubi alqur'ani ma zaka ga Allah ya mana ishara da cewa fir'auna ba mutum ɗaya ba ne a nan ayar a farkon suratul qasas ya nuna mana mutum guda ne inna fir'auna ala fil ardi kaga ana magana ne akan mutum ɗaya amma in ka koma suratul baqara aya ta 49 nan kuma zaka ga fir'auna ba mutum ɗaya bane wa izna jainakum min ali fir'auna kaga Allah bai ce fir'auna kadai ba min ali fir'auna yusammunakum su'al azab kaga ba ana magana ne akan mutum guda ba yuzabbihuna abna'akum kamar yadda yazo a wannan farkon suratul qasas wa yaskahayuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim kaga nan sai Allah ya madaukake ya nuna cewa fir'aunonin suna da yawa shi sa Allah ya kira su alu fir'aun yasumunakum su'al azab suna dandana muku mummunar azaba saboda su fir'aunoni ya zama sun dauki azabtar da banu isra'ila a matsayin al'ada idan wannan fir'auna ya tafi wani yazo sai ya gaji wannan azabtarwa din to can ma Allah madaukaki yace yuzabbihuna abna'akum amma a wata ayar kuma sai Allah madaukaki yace wa in anjaynakum maimakon najaynakum wa iz anjaynakum min ali fir'auna har yanzu dai fir'auna ba dai bane kaga ya nuna suna da yawa nan ma yace yasumunakum su'al azabi suna dandana muku mummunar azaba Allah yana magana ne ga banu isra'ila saboda banu isra'ila su ne suke kasan masar ya zama masarautar fir'auna ta dauki azabtar da banu isra'ila a matsayin al'adarta sai anan kuma Allah ya ce yuqattiluna abna'akum yuqattiluna kaga a waccan ayoyi guda biyu yuzabbihuna kamar yadda yazo farkon suratul qasas da suratul baqara amma a wannan ayar Allah madaukaki ya ce yuqattiluna abna'akum da duk ma'ana ɗaya ne suna karkashe yaranku wa yastahyuna nisa'akum suna barin matanku da rai wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wannan akwai wani bala'i mai girma daga wajen Allah wanda Allah madaukake ya dora muku ku banu Isra'ila to shi fir'auna za ka yi tambayar me yasa yake kashe yaran banu Isra'ila domin gashi Allah ya faɗa a cikin alqur'ani ba a wuri ɗaya ba sarakunan fir'auna sun ɗauki wannan a matsayin al'ada banu Isra'ila a yi ta kashe yaransu maza a bar yara mata ina dalili me yasa to malaman tafsiri suna cewa tsami abu jahilihi an yarud alqadar shi fir'auna yana ganin zai iya faɗa da ikon Allah zai iya faɗa da ikon Allah babu hadisi daga manzon Allah ba a samu hadisi daga annabi Muhammad wanda ya tabbatar mana dalilin da ya sa fir'auna yake kashe yara maza yake barin yara mata ba babu wannan babu wannan labari, amma an samu bayanin wasu tabi'ai guda biyu. Na farkon su al-Imam Qatada bin Bi'ama min at-tabi'in. Al-Imam Qatada masanin tafsiri ne. Zaka ga bayanin sa a littafin tafsiri. Yana cewa kana hadha al-fi'lu min fir'auna li'annahu qala lahu kahanatuhu wa ulama'uhu inna ghulaman li bani isra'ila yufsidu mulkata. Al-Imam Qatada yace musabbabi dalilin da yasa fir'auna yake kashe yara maza na bani isra'ila, yana barin yara mata saboda yana riƙon bokaye, yana da malamansa na tsubbu, malaman bokaye waɗanda suke mai sihiri. Waɗannan malamai matsafa suka ce masa za a haifi wani yaro cikin bani isra'ila ɗinnan, yufsidu mulkaka, wannan yaro dalilinsa mulkinka zai lalace. To wannan ba magana ce da aka same ta daga wajen manzon Allah ba. Haka nan al-Imam Isma'il bin Abdurrahman As-Suddi shi ma yana cikin tabi'ai, shi ma ya bada labari yace ra'afi dalika ru'ya, shi kuma a labarinsa yace fir'auna yayi mafarki fa akaza bani isra'ila bi zabhi al-atfal sinin, mafarkin sai ya ga cewar za a haifi wani yaro daga bani isra'il, wannan yaro zai zama ajalinsa. Da ya farka sai ya ɗauki wannan a matsayin al'adarsa na kashe yara maza na bani isra'il saboda mafarkin nan da ya yi. Fara'a annahu yaqta'u naslahum, ya dinga kashe yara maza har dai aka waye gari ana ganin bani isra'ila sun kare. To sai jama'a suka ce masa to yanzu idan kuma bani isra'ila dinnan da kake kashe yaransu idan manyan sun mutu gashi kuma su suke maka ayyukan bauta, to idan sun kare suwa za ka sa su yi ma bauta din? Sai ce to bada dai a bar kisa din ba, amma bari a canza salo, saboda haka sai a kashe wannan shekara mai zuwa sai a kyale duk yaron da aka haifa namiji na bani isra'ila a bana kwanansa ya kare, amma idan a baɗi ne fa sai a bar shi. Fara'a annahu yaqta'u naslahum fa'ada yaqtahu aman wa yastahyi aman. Ana cikin haka fawulida haruna alayhi salam fi amil ittiya, shekarar da ba a kashe yara a wannan shekara aka haife annabi haruna alayhi salam, wanda shine wan annabi Musa. Wa wulida Musa alayhi salam fi amil zabhi, shekara da ta zagayo shekara da za a kashe yara wannan shekara sai aka haifi annabi Musa. Babu shakka la hadisi marfu'an, babu wani hadisi da ya samu asali daga manzon Allah, amma labarin ya dace da yanda alqur'ani ya kawo bayanin sa, saboda haka yasa kaga malaman tafsiri suna karban haka din. Babu shakka an haifi annabi Musa alaihi salam a lokacin ana kashe yara, kuma al-Qur'ani ya tabbatar da wannan. To shi Allah subhanahu wa ta'ala in ya kaddara abu ba a cewa abin ba zai yiwu ba. Shi Allah in ya kaddara magana ta kare, me yace a gaba?
Wa nuridu annama alladheena
ونريد ان نمن على الذين صدعوا في الارض. الله yake muku mun yi nafi zamu yi falala ga wadanda ake ta wahala su a doran kasa din nan, banu isra'il wadanda ake cutar da su ake gana musu azaba, wadannan da ake wahala su din Allah yake mun yi nafin zamu yi musu falala. Wa naj'alakum a'immatan, kuma zamu sa su zama shugabanni. Wa naj'alahum al-warithin, kuma za mu sa su zama su ne masu gado na mulkin misra gaba dayanta. To kaga Allah ya riga ya kaddara, Allah ya ce ya riga ya yi wannan nufi zai daga bani isra'ila da ake musu azaban nan, maimakon da can su ne makaskanta Allah zai mai da su zama su ne madaukaka, saboda haka za a ba su mulki, za a dawo da mulkin a hannunsu. Saboda haka yasa idan ana cutar da mutane, idan har ana cutar da mutane wallahi ka sa'ido, wata rana sai an waye gari waɗanda ake cutarwansu suke mulki, babu makawa. Nan ma Allah Maɗaukaki ya ci gaba da cewa, bayan ma mun ba su mulki, ba ma ba da mulki ba, Allah ya ce wa numakkina lahum fil ardi, za mu tabbatar musu da shugabancin a doron ƙasa. Ka san ka samu mulki ba shine kaɗai ba, mulkin ya tabbata tukuna shine wani abu, shine muhimmin abu. To bayan Allah ya ce naj'alahum a'immatan, za mu sa banu Isra'ila su zama shugabanni, sai ya ce wa numakkina lahum fil ardi, za mu tabbatar musu da mulkin ƙasan. Ƙasar gaba ɗayanta Allah zai ba ma banu Isra'il. Shi ne sai Allah ya ce wa nuri wa nuri ya fir'auna wa hamana, za mu nuna ma fir'auna. Allah ya ce mun yi nufi, za mu nuna ma fir'auna da haman. Hamanu ɗin nan shi ne babban wazirin fir'auna, kabirul wuzara, shi ne babba wanda yake kusa da fir'auna a mulkinsa. Allah ya ce wa junudahuma, da su da rundunoninsu, ma kanu yahzaruna, abinda da suke hattara ba sa son ya auku. Ai ba su san a haifi yaro wanda a dalilin sa da su rasa mulki. Shine Allah yake to sai mun nuna musu. Idan Allah ya kaddara abu, to duk dabarar mutum wallahi bai iya kauda shi, sai Allah ya tabbatar. Wannan hikima ce ta Allah subhanahu wata'ala. Don haka shi Fir'auna ya dauki mataki na kisa. Allah ya ce to kai kana kashewa saboda kar isa mu yi, saboda ni kar in tabbatar da abinda na yi nufi. Sai Allah ya ce to ai ba haka ba, kai ma za ka riƙe yaron a gidanka zai girma. Kaji wanda ake nema a kashe. Allah ya ce to tunda ni ne kake ganin za ka yi wa dabara, kai za ka riƙe yaron. Wato ɗawainiyar yaron ma Allah ya ba da shi ga Fir'auna, shi zai yi wahala sai yaron ya girma. Kuma yaron nan shi ne ajalinsa. Saboda haka mu kiyaye hukuncin Allah. Sai Allah tabaraka wa ta'ala in ya hukunta abu, mu bi Allah. Inda muka yi kuskure mu nemi gafaransa. Amma duk wata dabara, wallahi dan adam bai ma Allah. Babu dabarar da za ka iya yi kai ma Allah. Saboda duk inda ka dosa Allah ya sha gabanka. Duk inda ka dosa Allah ya riga ya sha gabanka. To shi kenan, yanzu Allah zai fara ba mu labari. Wancan shimfiɗa ne don ya gaya maka ga labarin Annabi Musa da Fir'auna, ga kuma abin da labarin ya ƙunsa. To yanzu ne zai ba da labarin daga farkonsa. Kaga muqaddima da aka bayar, ka gane dalilin wannan sura da za mu karanta, da kuma ilimin da suran ta ƙunsa, da fa'idar karatun da za mu samu a ciki. Allah ya riga ya dunkula a waɗannan ayoyi da muka karanta a farko. To sai Allah ya fara ba da labari, me ya ce? Auhaina ila ummi Musa, Allah Maɗaukaki ya ce mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar Annabi Musa alayhi salam, an ardihi, cewa kirene shi, kirene yaro. Fa idza khifti alayhi, idan kin ji tsoron halaka ga wannan yaro, tunda ana kashe yaron banu Isra'ila, da zaran kin ji tsoron za a kashe naki yaron, fa alqihi fil yam, sai ki jefa shi a kogi. Wala ta kafi wala ta hasani, kada ki ji tsoro karki bakin ciki. Inna raduhu ilayki, za mu dawo da yaron nan gare ki. Wa ja'iluhu min al-mursalin, kuma za mu sa yaron cikin ya zama cikin manzannin Allah. Wato Al-Qur'ani yana dauke da fasaha. Yanzu ka dubi wannan aya, ita kadai ta dauki umarni biyu, ta dauki hani biyu, ta dauki labari biyu, ta dauki bishara biyu. Wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga akwai umarni biyu. Umarni biyu na Allah shi ne yake, auhaina ila ummi Musa an arbi'ihi, umarni na farko ki shayar da yaro. نبيو فا فاذا تبت عليه فالقيه في اليم امرني نبيو كنا شاهد يارنكي daga lokacin da kika ji tsoron za a taba yaron za a zo a kwace ko za a halaka shi ki jefa shi a rafi kaga wadannan umarni ne guda biyu a cikin aya daya to sannan kuma aka samu hani guda biyu me Allah ya hana ta la takafi karki ji tsoro wala tahzani karki bakin ciki wato wannan ya nuna maka duk sa'ilin da Allah ya umarni kai ka dauki umarnin Allah karka ji tsoro saboda aiki da bin umarnin Allah kuma karka yi bakin ciki duk abin da ya same ka duk abin da ya same ka in dai akan hanyar Allah ne karka yi bakin ciki kuma karka ji tsoron daukan umarnin Allah idan Allah ya ce ayi karka damu da waye gaban ka ka aikata duk abin da zaka yi zaka sha mamaki saboda babu mai karfin da yafi Allah don haka Allah ya mata gargadi shi Allah subhanahu wataala idan yayi umarni to bai kamata a ji tsoro lokacin daukan umarnin Allah ba bai kamata a samu bakin ciki saboda an bi umarnin Allah ba abubuwa guda biyu din nan bai dace ba duk mutumin da ya bakin ciki saboda ya bi umarnin Allah to aikin sa yana lalacewa saboda dama ba don Allah yake ba so dan haka farkon sa babu tsoro karshen sa babu bakin ciki in ka dubi rayuwar musulmi haka take zuwa karshe a duniya la khawfun alaykum wala antum tahzanun babu tsoro gare ku babu bakin ciki gare ku saboda yanda ka rayu kenan yanda mumini ya rayu haka yake mutuwa rayuwar mumini babu tsoro ta wajen umarnin Allah sannan babu bakin ciki duk abin da ya same ka a hanyar Allah karka yi nadama kai ma Allah godiya to sannan aka samu labarai guda biyu waɗannan labarai guda biyu kuma suna dauke da albishir kowanne labari albishir ne Allah yake mata inna raduhu alayki zamu dawo miki ilayki zamu dawo miki da danki inna raduhu ilayki mu masu mayar da shi ne gare ki kaga ya zama siffar Allah ya fi ma karfin alƙawarin Allah siffa ce ta Allah wato Allah yana cewa siffa ta ne in mai da yaron nan gare ki ba ma aiki na ba sannan sai ya ce waja'iluhu minal mursalin kuma mu masu sanya yaron nan ne ya zamanto cikin manzannin Allah wannan shine albishin na ƙarshe idan kana haihuwan yara kake yi fatan yaran ka su yi albarka duk wanda ya haifi yaro ya kai masa addu'a Allah ya sa wannan yaro ya yi albarka akwai albarkan da za ta wuce ka haifi annabin Allah babu shi shi yasa Allah ya rufe damuwarta da wannan kalma za mu dawo da yaro gare ki kuma za mu sa yaron ki yana cikin manzannin Allah ba ma manzanni ba yana cikin ulul azmi minar rusul mafi girman manzannin Allah tabaraka wa ta'ala wato wata hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah bai gaya mana sunan mahaifiyar annabi Musa alaihi salam ba illa dai ya ce wa auhayna ila ummi Musa mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa babu wani hadisi na manzon Allah da zaka ga sunanta kuma duk inda Allah ya boye suna karka tono idan annabi bai faɗa ba to kakalo wannan sunan ba shi da ma'ana amma idan ka koma ga littafin tarihi da littafin ahlul kitabi zaka iya gani sunanta yukhabidu to yukhabidu dinnan suna ne na ahlul kitabi wanda kuma shi annabi ya hana mu gaskanta ahlul kitabi sai idan mutum ya dauki wannan sunan kamar ya gaskanta su ne me yafi dacewa gare ka ka bar sunanta yanda Allah ya ba ka ummi Musa haka Allah ya kira ta ai Allah ya san tana da suna amma bai gaya mana ba akwai wasu matan da Allah ya gaya mana sunayensu a cikin alkur'ani amma ita ba bai faɗi sunanta ba yanzu kaga kamar Maryam an kawo sunanta amma nan sai aka ce ummi Musa mahaifiyar annabi Musa alaihi salam don haka babu hadisi daga manzon Allah wata aya ta alqur'ani da ta tabbatar da sunan mahaifiyar annabi Musa alaihi salam haka nan fir'auna alqur'ani bai faɗi sunan shi ba mahaifiyar annabi Musa alqur'ani bai faɗi sunanta ba amma mahaifin annabi Musa fa babu shakka an samu sunansa daga bakin manzon Allah mahaifin annabi Musa kaga shi mahaifin annabi Musa bai ma samu wani tarihi mai ƙarfi a qur'ani ba amma ga sunansa ta hadisin manzon Allah shine Imran sannan don haka yasa ake cewa Musa binu Imran akwai hadisi yana silsilatu sahiha hadisi na 2364 haka yazo cikin al-kamil fi tarikh na ibn al-asir mujallal na farko shafi na 169 matar fir'auna aka samu sunanta shi fir'aunan ba a samu sunan shi ba matar fir'auna sunanta yazo ta hadisin manzon Allah ita ce ake kira asiyatu bintu muzahid babu shakka an samu sunanta ya tabbata daga bakin manzon Allah sai amma kamar shi fir'auna fa babu sunan shi da ya inganta ta alqur'ani ko hadisin annabi sannan mahaifiyar annabi Musa babu sunanta inda ya inganta amma mahaifinsa sunansa ya inganta to Allah tabaraka wa ta'ala yana shar'anta abinda ya zaba ba abinda mutane suka zaba ba kuma babu wanda ya isa ya tuhumi Allah don me yasa kaza ya faru banda kaza akwai abubuwa guda biyu muhimmai game da ita wannan aya da muka karanta yana da kyau mu yi magana akan su kafin mu wuce Allah madaukake ya ce wa auhayna ila ummi Musa mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa idan ku Allah zai wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa yana wahayi kuma zuwa ga annabawa kaga mahaifiyar annabi Musa ta zama annabiya kenan wannan fahimtar wasu malamai ne kuma manyan malamai an samu wanda suke da wannan fahimta saboda Allah ya ce yayi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa suka ce ah to idan ku Allah zai wahayi kaga ta zama annabiya haka nan Maryam bintu Imran Maryam mahaifiyar annabi Isa alaihi salam ai ita ma Allah yayi mata wahayi inda yazo a suratu Ali Imran iz qalatil mala'ikatu ya Maryamu kaga Allah ya aiko mala'ika kenan mala'iku suka zo ga Maryam suka ce wa Maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin ga sakon Allah Allah ya zabe ki Allah ya tsarkake ki Allah ya fifita ki akan matan duniya gaba daya wannan in ka dubi kamar Fathul Bari mujallal na 6 shafin 447 zaka taras da sharhin da Ibn Hajar yayi da kuma bayanai da aka samu na magabata game da wannan matsala ta cewa an taba samun mace da ta zama annabin Allah babu shakka akwai malaman da suke da wannan fahimta daga cikin su akwai al-Imam al-Ash'ari shi al-Imam al-Ash'ari wanda shine ake danganta dariqar al-Ash'ariyya gare shi yana cewa inna minan nisa'i man nubbi'a matan da aka ba su annabci al-Imam al-Ash'ari malami ne babba ya samu fahimta cewa mata shida sun samu annabci a tarihi da Hawwa'u Hawwa'u ita ce matar annabi Adam alaihi salam da Saratu matar annabi Ibrahim da ummi Musa mahaifiyar annabi Musa da Hajara sannan da Asiyatu matar Fir'auna sai kuma Maryam mahaifiyar annabi Isa alaihi salam shi yana ganin waɗannan matan saboda me saboda dukkan su ko mafi yawan su sun samu wahayi sun samu magana ta sakon Allah gare su in ma ta sashin mala'ika koko dai Allah madaukaki yayi wahayi gare su to ka'idar ita ce man ja'ahu malaku anillahi bi hukmin duk wanda aka ce mala'ika ya zo wurin shi Allah ya aiko mala'ika musamman ka je gurin wani ka ce yayi kaza ko ya bar kaza to wannan mutum ya zama annabi dan a ce kai kaza ka bar kaza bi ilamin biha da a sanar da kai wasu abubuwa da za su faru nan gaba to fahimtar al-Imam al-Ash'ari fa huwa nabiyyun duk wanda Allah zai aiko sako gare shi cewa wane kai wane ka bari to annabi kenan shine annabin Allah wanda zai samu umarni daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala akwai Ibn Hazm al-Andalusi yana da littafi na aqida littafin aqida muhimmi mai suna al-Fisal fil Milal a mujallal na 3 shafi na 186 Ibn Hazm yana cikin waɗanda suke da wannan fahimta da kuma wasu malaman tafsiri yana cewa nubuwata ummi Musa wa annaha al-qathu fil yami Allah yayi wahayi ga mahaifiyar annabi Musa Allah madaukaki yace ta jefa yaro a kogi an wahayin sabitin min Allah in ba dan wahayi bane law al-qathu biduni wahayin bal an dhannin aw tawahhumin lakana zalika جنونا وهمقا da dai a ce ba ta samu wahayi ba sai ta dauki jinjiri ta jefa a kogi. Ibn Hazm ya ce to babu shakka wannan ya zama tabin hankali, ba yadda za a yi mutum ya dauki ɗansa jinjiri ya jefa a kogi face ya samu nutsuwa daga sakon Allah tabaraka wata'ala. To amma wannan fahimtar ba ita ce daidai ba, saboda haka yasa na ce za mu dan yi magana akai, dan tana yiwuwa idan wani ya karanta wannan guri mun yi wahayi ga mahaifiyar Annabi Musa sai ya ce to ita ma ai ta zama annabiya, bai wuce sati biyu ba da wannan ya mun wannan tambaya. Idan Allah zai yi wahayi ga mahaifiyar Annabi Musa kaga ta zama annabiya, babu shakka akwai waɗanda suke da wannan fahimta, amma ba ita ce mafi inganci ba. Wannan bayanin sai yana Fathul Bari mujallal na 19 mujallal na 6 shafin 447 haka Kitabul Azkar na al-Imam an-Nawawi shafi na 119. Maryam laysat nabiyya, mahaifiyar Annabi Musa ba annabiya bace. Maryam ba annabiya bace. Asiya ba annabiya bace. Hajara ba annabiya bace. Saratu ba annabiya bace. Hawwa'u ba annabiya bace. Duk waɗannan mata da suka samu daraja a tarihi, wasu daga cikin su matan annabawan Allah ne, sun samu ɗaukaka babu shakka, amma ba annabawa bane. Bal nuqilal ijma'u ala adami nubuwwatin niswa, an samu ijma'i, an samu labari cewa malamai fahimta su ta haɗu akan cewa babu wata mace annabiya. Aqidatu ahlus sunna ta tabbatar da wannan. Wannan yazo cikin Fathul Bari, haka nan kuma yazo a Sharhu An-Nawawi ala Sahih Muslim a juz'i na 15 shafi na 198 ta bayanin Al-Qawdi Iyar. Yana cewa aljumhuru ala annahuma laysata nabiyyatayn, mafi yawan malaman sunna sun tabbatar da cewa waɗannan mata ba annabawa bane. Mahaifiyar Annabi Musa ba annabiya bace. Mahaifiyar Annabi Isa alayhi salam ba annabiya bace. Amma ba shakka bal huma siddiqatayn, waɗannan mata biyun siddiqai ne, sun kai martaba na siddiq, Maryam da mahaifiyar Annabi Musa alayhi salam. Sannan wa waliyatan min awliya'illah, suna cikin waliyai daga cikin waliyan Allah, mahaifiyar Annabi Musa da mahaifiyar Annabi Isa alayhi salam, suna cikin waliyai, manyan waliyai. Wannan ya zo ta bayanin Ibn Taymiyyah shi ma a littafin Majmu'u Fatawa mujallal na 4 shafi na 396 ya kawo labarin manyan masana daga cikin waɗanda suka gabata, kamar Al-Qawdi Abu Bakar, kamar Al-Qawdi Abu Ya'la, kamar Abul Ma'ali wa ghayruhum, al-ijma'u ala annahu laysa fi an-nisa'i nabiyya. Yana cewa an samu labari daga manyan masana a tarihin musulunci sun tabbatar da cewa ba a samu mace annabiya ba. Wal-Qur'anu was-sunnatu dalla ala zalika, Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sun mana ishara da haka. To saboda haka babu shakka ko da kaga bayani cewa Allah ya yi wahayi ga mahaifiyar Annabi Musa, wannan bayani ne cewa ta zama annabiya. Ta fahimtar malaman sunna ba annabiya bace. To me ma'anar wahayi da aka yi mata? Shi wahayi kashi uku ne. Wannan shi ne bayani na biyu. Wahayi kashi uku ne, yana da kyau mu sani. Da rashin sanin ma'anar wahayi shi zai sa ka ɗauka da an yi wahayi ga mutum sai ka ɗauka ko annabi ne. Wahayi ba iri ɗaya ba ne, wahayi kashi uku ne, kuma Allah ya dunkula su a aya guda a cikin Al-Qur'ani wanda ya zo a suratul Shura aya ta 51. Wahayi iri nawa ne? Sai Allah ya dunkula bayaninsa a cikin wannan aya. Allah madaukake ya ce wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahayan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi iznihi ma yasha. Kaga kenan guda uku ne. Allah madaukake yace Allah baya magana da dan adam sai ta hanyoyi uku, ya faɗa cikin wannan aya. Ma kana li basharin, babu wani dan adam da zai taba yiwuwa an yukallimahu Allahu Allah yayi magana da shi illa sai ta hanya uku din nan. Na farko Allah ya ce wahayu, ta hanyar wahayi, aw ko kuma min wara'i hijabin, ta bayan shamaki, zai ji magana bai ga zatin Allah ba. Kaga kenan ta bayan shamaki, ya ji magana ta bayan shamaki. saboda akwai shamakin da ya raba tsakaninmu da zatin Allah kamar yadda manzon Allah ya tabbatar to zaka ji magana amma baka ga Allah ba shine Allah yake nufi da min wara'i hijabi au ko kuma na uku yursila rasulan Allah ya aiko manzo ya aiko mala'ika fayuhiya bi iznihi ma yasha shi wannan mala'ika sai ya kawo wahayin Allah din in ka dubi labarin Maryam ai Allah ya turo mata mala'ika Jibril Allah ya turo mata mala'ika Jibril kaga hanya guda daga cikin hanyoyin maganar Allah ga dan adam kamar yadda ya faɗa cikin wannan aya ta 51 ta suratul shura na farko yace in ka dubi ayar ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin sai aka fara da al-wahyu idan aka ce al-wahyu al-mujarrad al-wahyu al-mujarrad shine sako kai tsaye zuwa ga zuciyar dan adam Allah yana aiko sako kai tsaye zuwa ga zukatan annabawan Allah kuma wannan sako idan ya shiga zuciya annabi baya shakkan wannan sako daga Allah ne wannan shi ake kira al-wahyu shine Allah yake illa wahyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari game da shi ta hadisin sahabbai da dama akwai Abu Umama al-Bahili inna ruhal qudus nafakha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastawiba rizqaha akwai ranar da manzon Allah ke gaya masa sahabbai manzon Allah yace mala'ika jibrilu ya jefa mun a zuciya kaga wahayi kenan wannan shi ake kira al-wahyu mala'ika jibrilu ya jefa mun a zuciya saboda haka sai na ji na sani sai Allah ya dunkula ilimi sai ya jefa a zuciyar manzon Allah wannan ilimi yana shiga zuciyar annabi sai kama warware ta ga mutane kamar ya riga ya sani Allah ya riga ya dauki ilimin ya sa a jikinsa so baya bukatar karatu a wajen wani saboda haka sai manzon Allah ana zaune da sahabbai yace musu mala'ika jibril ya jefa ma zuciya ta wani ilimi a yanzu abinda aka sa min shine babu wani dan adam da zai mutu sai ya gama cinye arzikinsa kuma sai ya karkare ajalinsa abubuwa guda biyu din nan ba zai yiwu ka mutu alhali akwai sauran kwanaki da Allah ya rubuta maka ba zai yiwu ka mutu alhali akwai sauran abinci da Allah ya rubuta zaka samu ba wato abubuwa guda biyu din nan Allah ya riga ya gama ya diba ma kowanne dan adam dadewar da zai yi a duniya kai zaka shekara kaza wata kaza kwana kaza wani zai yi shekara kaza watanni kaza kwanaki kaza to manzo Allah yake abinda Allah ya aiko min ba zai yi dan adam ya mutu alhali akwai sauran ajalinsa ba na biyu ba zai yi dan adam ya mutu alhali akwai arzikinsa da bai gama cinyewa ba shine sai manzo Allah yake don haka kun ga abubuwa guda biyu din nan an riga an gama yana ga ya masa habbai ne batun ajali an gama batun arziki an gama sai manzo Allah yake ban ce karku nema ba amma fa ajmilu fi talabi neman da za ku yi kuyi nema ta hanya mai kyau in ji manzon Allah ba a ce karka nemi arziki ba ka nema amma hanyar da za ka nemi arzikin ka nema ta hanya mai kyau wala yahmilanna ahadakum istibqa'ur rizqi kada dan ka dade kana nema arzikin bai zo ba an yatlubahu bi ma'siyati Allah kar wannan ya sa ka tafi nema ta hanyar sabon Allah manzo Allah yake idan kana leburanci sai ka dade arzikin bai zo ba yace to kar ka damu wannan abin shi Allah ya rubuta zaka yi kar ka yi tunanin ka saba ma Allah dan ka samu dukiya fa inna Allah la yunadu ma indahu illa bi ta'atihi saboda shi Allah ba yadda za a yi ka samu ni'imar da take wurin sa sai ka bi shi ba wai wanda zai saba ma sabon Allah baya sa a samu arziki wato shedan yake sa wa mutane wannan tunani din kana so kai arziki ka saba ma Allah ba gaskiya bane manzon Allah yake arzikin Allah ba a samun shi ta sabon Allah duk wanda ya nemi arziki ta hanyar haram to ba zai mori wannan arzikin ba sai ya zama musiba gare shi Allah ka tsare mu shi wannan hadisi ya samu hadisi riwayar Abu Umama al-Bahili Huzaifah bin al-Yaman akwai Sahal bin Sa'd al-Sa'idi akwai Abdullah bin Mas'ud akwai Abdullah bin Umar Allah ya kara musu yarda, duk waɗannan sahabbai sun ruwaito hadisin nan daga manzon Allah. To kaga kenan mun samu misalin wahayi. Al-wahayu shine a jefa ilimi a zuciyar annabin Allah, wannan nau'i ne na wahayi. Kuma daga cikin nau'in nan ne aka samu mafarkin annabawa. Mafarki shi ma ilimi ne da Allah yake jefawa kai tsaye zuwa ga zuciyar annabi, amma sai yana barci. Idan annabi yana barci, sai Allah ya tura saƙo zuwa ga zuciyarsa. Mafarkin annabawa gaskiya ne, wahayi ne. Wannan ya samu hadisi muttafaqun alai, yana sahih al-Bukhari. Babu awwalu ma budi'a bihi rasulullah, hadisi na uku yana sahih Muslim. Babu bad'il wahyi ila rasulillah, hadisin Aisha, hadisin 160. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa abinda Allah ya fara turo masa kenan, kafin a fara bashi wahayi, sai da aka fara turo mai mafarki. Idan annabi ya mafarki, sai abin ya tabbata, mafarkin gaskiya, kamar yadda Aisha ta faɗa. Awwalu ma budi'a bihi rasulullah min alwahyi ar-ru'ya as-sadiqa, mafarkin annabawa wahayi ne. Wato Allah yakan jefa ilimi a zuciyar annabi. Idan aka jefa ilimi a zuciyar annabi, wannan ake ce mar wahayi. To haka nan kuma, koda yana barci ne, Allah yakan jefa ilimi a zuciyarsa, wannan ilimin shi ma wahayi ne. Saboda haka yasa annabi Ibrahim yake gaya ma ɗansa, inni ara fil manami anni asbahuka, ya kai yaro na, nayi mafarki naga ina yanka ka. Sai yaron ya ce, ya baba, ka bi umarnin Allah. Saboda ɗan ya gane umarnin Allah ne tabaraka wa ta'ala. Don haka mafarki na annabawa shi ma wahayi ne, gaskiya ne, sako ne na Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Allah yake aikowa zuwa ga zuciyar annabi kai tsaye. To sannan akwai magana min wara'i hijabin, wanda Allah madaukaki ya faɗa, ma kana li basharin, wannan a suratu shura, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahayan, kaga na farko kenan. Na biyu fa, aw min wara'i hijabin, ta bayan shamaki. Allah ba zai taɓa yin magana da kai ba sai ta bayan shamaki. Idan aka ce ta bayan shamaki, ba ka iya ganin zatin Allah. To kaga wannan misalinsa ya tabbata ga annabi Musa, inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wa nabiyyina min ba'dihi wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbata wa isa wa ayyuba wa yunus wa haruna wa sulaymana wa atayna dauda zabura ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. الله يا يمغنا ده النبي موسى سي الله يتشي تكليما حقيقة نمغنا. الله يا يمغنا ده النبي موسى مغنا تحقيقة أما دي أي النبي موسى بيقى الله. تو حتى كما الله يا يمغنا ده النبي آدم عليه السلام, Allah ya yi magana da annabi Adam kai tsaye. Fatalaka Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim, wanda ya zo cikin suratul Baqara. Allah ya yi magana da annabi Adam alayhi salam kamar yadda ya magana da annabi Musa, kuma Allah ya yi magana da annabi Muhammad. Waɗannan annabawa guda uku dukkansu Allah ya yi magana da su, min wara'i hijabin, bambancinsu da annabi Musa, shi annabi Musa a nan duniyan ne Allah ya yi magana da shi, saboda haka sai zama khususiya ga annabi Musa alayhi salam. Wannan yasa kaga ake cewa annabi Musa kalimullah, shi kadai ne kalimullah. Bayyuwa ka samu wani mutum mai wannan inkiya bai kamata ma a samu ba. To haka annabi Muhammad Allah ya yi magana da shi, amma ba a nan duniyar ba ne, ai lokacin da annabi ya yi Isra'i ne. Annabi Adam shi ma magana da Allah ya yi da shi, ai ba a nan ba ne, a gidan aljanna ne. To kaga annabi Musa shi ne wanda Allah ya yi magana da shi a nan duniya. Wannan magana ta kasance min wara'i hijabi. To sai Allah ya faɗi nau'in wahayi na ƙarshe, ya ce aw yursila rasulan, ko Allah ya aiko jakada, ya aiko mala'ika zuwa ga mutum. Hanyoyi guda uku ne Allah yake magana da mutum, ko dai ta wahayi, ko ta bayan shamaki, ko kuma Allah ya turo dan sakonsa shine mala'ika fa yuhiya bi iznihi ma yasha saboda haka mala'ika jibrilu yakan zo ga annabi Muhammad wato shi manzo Allah duka waɗannan nau'ukan wahayi guda uku ya samu kuma ba duka annabawa bane suka samu nau'ukan wahayi guda uku din nan amma manzo Allah duka nau'ukan wahayi gaba ɗaya ya same su Allah ya jefa wahayi kai tsaye ga zuciyar manzonsa Allah ya yi magana kai tsaye da annabi Muhammad sannan kuma Allah ya aiko mala'ika a matsayin dan sako zuwa ga manzon Allah so duka waɗannan hanyoyi na isar da sako daga Allah zuwa ga dan adam Allah ya tabbatar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka yakan turo mala'ika yazo bi zatihi yakan zo a surarsa ta asali ga annabi Muhammad yazo ya canza sura ya koma suran dan adam yazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam to irin wannan na turo mala'ika bai tsaya ga annabawa ba ya kamata mu sani Allah tabaraka wa ta'ala yakan turo mala'ika ga mutanen da ba annabawa bane wannan bayanin sa ya zo cikin majmu'u fatawa mujallal na 12 shafi na 398 Allah yakan turo mala'ika zuwa ga mutane waɗanda ba annabawa bane ai Allah ya turo mala'ika zuwa ga kuturu da makahu da mai kirci dan ya musu jarabawa kuma wannan ya nuna maka Allah bai daina turo mala'ikan ba kar kai mamaki har yanzu ana turo mala'ika dan jarabawa saboda ka Allah yakan turo mala'ika zuwa ga mutane Ibn Taymiyyah ya bada misalai da yawa a cikin majmu'u fatawa kamar aya ta 111 ta suratul Ma'ida wa iz awhaytu ila al-hawariyina an aminu bi wa bi rasuli lokacin da nayi wahayi zuwa ga hawariyawa sune almajiran annabi Isa alayhi salam shi kaga an yi wahayi ga almajiran annabi Isa wannan wahayi bai sa su zama annabawa ba shine ya bada misali da mahaifiyar annabi Musa alayhi salam wa auhayna ila ummi Musa an arbi'ihi mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa muka ce ki reni yaronki sai ce kai bal wannan ma ai mutum ne ko in ka koma cikin alqur'ani zaka ga cewa Allah madaukaki ya ce wa auha fi kulli sama'in amraha Allah ya yi ma kowane sama wahayi bayan sama an mata wahayi in ka dawo suratul nahli Allah madaukaki ya ce wa auha rabbuka ila an-nahli Allah ya yi wahayi zuwa ga kudan zuma ashe wahayi ba kai ga annabawa ba kaga kenan wahayi ba sai ga annabawa ba sako ne na Allah zuwa ga bawa Allah yakan aiko sako zuwa ga sama zuwa ga ƙasa zuwa ga halittunsa daban-daban to irin wannan hanya na turo sako ya aiko sako ga mahaifiyar annabi Musa alaihi salam shine Ibn Taymiyyah yake fa hadha alwahyu yakunu li ghayri al-anbiya'i wa yakunu yaqbatan wa manaman irin wannan sako Allah yakan turo shi ga annabawa da ma waɗanda ba annabawa ba yakan turo shi ta mafarki kuma yakan turo shi idan ka biyu Allah madaukaki ya turo sako zuwa gare ka kamar yanda Allah ya turo zuwa ga mahaifiyar annabi Isa alaihi salam don haka shi wahayi yana kasancewa hanyar sako ne na Allah zuwa ga dan adam kuma wahayin nan bai takaita ga mutanen kwarai ba hatta shedanu su ma suna samun wahayi wannan alqur'ani ya tabbatar mana da shi saboda haka yana da kyau mu gane domin da yawa mutane sun dauka wahayi baya kasancewa sai daga Allah ana samun wahayi daga shedanu wannan shi yasa Ibn Taymiyyah ya rubuta littafi da ake kira kitabun nubuwati akwai wani littafi na shi kitabun nubuwati in ka dubi shafi 690 yana magana ne akan annabci da abubuwan da suka shafe shi yace laysa kullu ma auha ilayhi alwahyu al'am yakunu nabiyyan ba kowaye kaji Allah ya mar wahayi yake zama annabin Allah ba fa innahu qad yuhi ila ghayri an-nas Allah yakan yi wahayi zuwa ga wasu ma abubuwa da ba mutane ba hatta sama Allah ya yi wahayi gare ta wanda bayanin ta yazo a suratul fussilat aya ta 9 wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha wa hibdha dhalika taqdirul aziz al-alim yace wahayi yana kasancewa daga Allah kuma wahayi yakan kasance daga shaytan don a suratul an'am aya ta 112 Allah madaukake yace wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura shaytan yakan yi wahayi zuwa ga mutum wajibi ne musan da haka saboda haka zaka samu wani mutum yana tafiya yana cikin tafiya sai ya ji an kira shi a cikin gajimare malam sai ya dakata ce to ni ne Allah na zabe ka ka zama annabi sai ya ji haka to idan halakakke ne sai ya ce eh ko ya yadda ai babban waliyi ne idan halakakke ne saboda ai babu annabi a bayan tafiyar manzon Allah sai da zaka gane shedan ne yake magana da kai wato shedan yana iya magana da mutum har yanzu shedan yakan yi magana da mutane saboda haka shedan yana iya maka magana yace maka ni ne annabi Muhammad yana iya gaya maka haka kuma zaka ji maganar da kunnuwanka Allah ya faɗa mana yace wa inna shayatina layuhuna ila awliyaihim shedanu sukan yi wahayi zuwa ga majibantansu li yujadilukum saboda su yi jayayya da ku saboda haka zaka ga mutun ya ta karkare yana cewa wallahi naga annabi Muhammad wallahi naga manzon Allah to ai koda baka rantse ba yanzu inda zaka je Madina kace kaga annabi sai a ce ta wace unguwa kaga dai ga kabarin sa a garin Madina amma in kace naga annabi sai a ce wace unguwa dan an babu mutanen Madina masu kansu babu wanda ya ce maka ya ga manzon Allah saboda duk musulmi ya sani annabi ya rasu Allah da kansa ya tabbatar innaka mayyitun wa innahum mayyituna to idan ko yau aka ce kaga wani sai kai yadda annabi ne babu shakka kai kuskure wahayin shedan ne wannan Allah ya tabbata mana da shi to Allah madaukaki yana aiko mala'ika yursila rasulan fayuhiya bi iznihi ma yasha kamar yanda mala'ika jibril ya taho zuwa ga maryam haka nan Allah yakan aiko mala'ika jibril zuwa ga wasu mata da sakonni daga Allah subhanahu wata'ala Allah ya cewa mahaifiyar annabi Musa alaihi salam an ardihi fa idha khifti alaihi fa alqihi fil yammi wala takafi wala tahzani inna raduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin menene aya ta gaba
fa tamatahu ahlu sabahu
Allah madaukaki ya riga ya kaddara don haka abinda Allah ya hukunta sai ya tabbata. Mahaifiyar annabi Musa tana shayar da yaro labari ya iso ana bi gida-gida ana bincike saboda haka za a shigo nata gida ta dauki annabi Musa ta jefa a kogi bisa umarnin Allah. Allah ya takaita mana labari ta jefa yaro a kogi ya tafi me ya faru sai Allah ya ce faltaqathu alu fir'aun sai gidan fir'auna suka dauki yaro jama'ar fir'auna suka dauki yaro sun tsince shi iltaqafahu li yakuna lahum aduwan wa hazana lalle wannan yaro zai kasance makiyi gare su kuma zai kasance musabbabin bakin ciki a rayuwarsu inji Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya riga ya hukunta me yasa Allah ya hukunta wannan zaka ce to me yasa Allah ya tura annabi Musa ga fir'auna me yasa Allah ya wannan irin hukunci ga fir'auna sai Allah ya bada amsa yace inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'ina da fir'auna da hamana da rundunonin su sun kasance masu ganganci ba kuskure ba khati'ina masu ganganci saboda wannan ganganci shi yasa Allah zai hore su Allah shi kare mu wannan ya zo cikin tafsirin al-Imam at-Tabari shi Allah tabaraka wata'ala yakan baka labari wannan labari da zai bayar saboda akwai hikima a cikin akwai ilimi Allah madaukaki yace yayi umarni ga mahaifiyar annabi Musa ta jefa yaro a kogi ta jefa sai Allah ya dace labarin yace faltaqathu alu fir'aun iyalan fir'auna sun tsinci yaro kaga shikenan Allah bai tsaya yana bamu labari ta dauko kwando ta saka yaro ta yi shimfiɗa a kai ta kawo matashi ta dan jingina a wannan shi wannan labari irin na tasuniya ne Allah ya ce ki jefa yaro a ruwa ko babu kwando ta jefa yaro a ruwa ba zai nitse ba. So ba magana cewa an nemo kwando mai kyau aka yi shimfiɗa don kan ruwan ya shigo, Allah fake cewa a jefa yaro a ruwa. Aka ba magana neman kwando ko? Allah maɗaukaki ya ce ta bi umarnin Allah. Wannan shi ne abin da Allah yake tabbatar mana ta jefa yaro a rafi. Yaya aka yi aka jefa yaron nan a rafi? Wannan bayani bi tafsil bai taho daga manzon Allah, bai taho daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba. Da inda ka samu labarin ɗayan biyu ne, ko dai labarin malaman tafsiri suka bayar, kamar misali wanda ake jingina shi ga Imamu Suddi, ko kuma ka samu an ɗauko shi ne daga Ahlul Kitabi, wato labarin an ciro shi ne daga Bible, saboda labarin annabi Musa yana cikin Bible, yana a Taurat. Wannan labari sai a ringa ɗebo shi, sai a ringa fassara Alƙur'ani da shi ba daidai ba ne. Ai, Alƙur'ani shi yake fassara su, ba su za su fassara shi ba. Saboda haka ba daidai ba ne a ɗebo labarin Bible a fassara Alƙur'ani da shi. Abinda suke cewa, kamar yadda Al-Imam Suddi ya faɗa wannan tabi'i ne, shi yana cewa ita mahaifiyar Annabi Musa ta jefa yaro a kogi, fakaraja jiwari Asiya ta imra'ati Fir'aun, matar Fir'auna tana da kuyangi da suke mata aiki, tana da bayi mata yaksinna waɗanda suke mata wanki. Fa wajadna tabuta sun ga wannan akwati, fa adkhalnahu ila Asiya, suka ɗauko wannan akwati daga kogi suka kai ma ita Asiya matar Fir'auna. Wa zananna anna fihi malan, su suna tsammani a cikin wannan akwatin akwai dukiya. Falamma nazara ilayhi Asiya, lokacin da ita matar Fir'auna ta bude wannan akwatin, waqa'at alaiha rahmatuhu fa ahabbatuhu, tana bude akwatin sai ga jinjiri, kuma tana kallon jinjirin sai ta ji a duniya ba dan adam da take so fiye da shi. To wannan gaskiya ne, domin Allah ya ce wa alqaitu alayka mahabbatan minni. Allah ya faɗi wannan a suratul Taha. Allah ya ce na jefa maka wata soyayya daga wajena. Tunda Allah ya kaddara Annabi Musa sai ya girma, to sai ya zama duk inda Annabi Musa ya tafi kowa ya ganshi sai ya zama yana son shi. Matar Fir'auna ta ji tana son shi, falamma akhbarat bihi Fir'auna, sai ta ba mu Fir'auna labari. Fir'auna ya ce a mu da muke yanka yara me zai sa kuma mu rike su? Ya yi kokarin ya yanka. Falam tazal Asiya tukallimuhu, tana cewa, tana magana da shi, tana matsa masa hatta ta raka hulaha. Inni akafu an yakuna hadha min bani Isra'ila, yana ce mata to kin san dai muna yanka yara ko? Duk shekara sai mun yanka yara, wannan shekara yanka yara ne. Kuma wannan yaro tunda bisa dukkan alamu a shekarar nan aka haife shi, idan yaron bani Isra'ila ne to za mu rike ajalinmu. Fir'auna ya gaya mata, kaga yana da hange kenan. Fa inni akafu an yakuna hadha min bani Isra'il wa an yakuna hadha alladhi yadayhi halakuna, idan muka rike yaron nan kuma ya tabbata yaron bani Isra'ila ne to muna rike ajalinmu, halakar mu tana hannunsa. To me Allah ya ce a gaba?
Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'aynin wa la taqtulun
waƙalatun imra'atu fir'auna, kaga kenan suna muhawara tsakaninta da mijinta, shi yana so ya yanka yaro, ita kuma tana ƙoƙarin hanawa. Ta ce ƙurratu ainin li wa laka, ai wannan sanyi ido ne gare ni da kai, la taqtuluhu, kar ka kishi wannan yaro, asa an yanfa'ana, akwai tsammanin yaron nan zai amfane mu, aw nattakhidhahu waladan, ko mu rike shi a matsayin ɗa, wa hum la yash'uruna alhali, mutane ba su ma sani ba. To dalilin wannan kalma yasa ake ganin ita Asiya bata haihu ba, matar Fir'auna, cewar za mu rike shi a matsayin ɗa alhali ba sani ba. Babu mai sha'awar riƙon ɗa musamman kamar wanda bai taɓa haihuwa ba. Idan tana da yara ba za ta faɗi wannan kalmar ba. To wannan farkon maganar Allah ne. Akwai mutanen da ke ganin wato ita ayan nan ta zo da maganganu biyu. Magana ta farko maganar matar Fir'auna, amma maganar ƙarshe maganar Allah. Misali, وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا إياكم مغنر ماتن فرعون كنا أما وهم لا يشعرون مغنر الله شيء سكاكا مغنغنو بي كنا أتحدى أولي أقول ما لمن دستي غنن أدوك مغنن تني مغنر إتا آسيا وهم لا يشعرون تنانهم بنو إسرائيل كوكو متانا مصر بسماسا النبي موسى ba dan fir'auna bane amma in dai girma a gidan za a dauka yaron shi ne to amma malamai suna cewa hum la yashuruna anna halakahum bisababihi maganar Allah ce a ƙarshe Allah madaukaki ya ce wa hum la yashurun su bu su sani ba cewar fir'auna annabi Musa shine sababin halakar su to sai Allah madaukaki ya ci gaba da ba da labari
wa asbaha du'a
kaga da kaji labari zaka ce mahaifar annabi Musa ta yi kokari babu shakka ta yi kokari ka suranta mutum nawa ne za a ce ka dauki jinjiri musamman mahaifiya ta haifi yaro a ce dauki wannan jinjiri ki jefa a rafi kuma ta dauka ta jefa a rafi mace nawa za ta iya wannan sai mai karfin imani to saboda haka yasa mahaifar annabi Musa babu shakka ta yi kokari wannan yana daga cikin dalilai da yasa ake cewa mahaifiyar annabi Musa siddiqiya ce wato tana cikin manyan waliyan Allah domin sai wanda ya gaskanta Allah imaninsa ya kai martaban yaqini shine wanda zai yarda ya jefa ɗansa a kogi yana ji yana gani Allah ya ce jefa yaro a kogi kuma a jefa to amma kar ka ɗauka kuma bayan ta jefa yaron ka ta zauna lafiya a'a sai Allah ya sake ba mu labari ya ce to ita din ma dai da saura Allah ya ce wa asbaha fu'adu ummi Musa fariga mahaifiyar annabi Musa ta yi abinda aka ce a yi babu shakka ta yi kokari to amma fa zuciyar sai ta wayi gari babu komai a cikin zuciyar in banda tunanin annabi Musa inji Allah tabaraka wa ta'ala asbaha fu'adu ummi Musa zuciyar annabi Musa zuciyar mahaifiyar annabi Musa an wayi gari farigan wato faraga min kulli shay'in illa min dhikri Musa babu komai a zuciyar mahaifiyar annabi Musa alaihi salam in banda tunanin annabi Musa to wannan ai halitta ce ta dan adam a matsayin ka na dan adam dama akwai damuwa akwai tsoro akwai fargaba wannan dole zai samu dan adam to matsayin uwa da soyayyar da take ma danta a ce ta ɗauki jinjiri ta jefa a rafi a kaga babu bacci ba yadda za a yi ta yi bacci ta bi umarnin Allah ta kyauta amma zuciyar da ta kasa iya mallakanta shine sai Allah ya ce to bari taimake ki Allah ya ce in ka dat la tubdi bihi iris ya rage ta fallashi annabi Musa iris ya rage ta kusa ta bayyana al'amarin annabi Musa Allah ya ce laula arrabatuna ala qalbiha in ba dan mun daura zuciyan ba kaga wannan taimakon Allah ne wato da Allah madaukaki ya ga yunkurin ta na fari saboda ka idan Allah ya maka umarni ka kama aiki sauran abin da zai biyo baya Allah zai taimaka amma in baka fara aiki ba za ka samu taimakon Allah ba saboda ka da yace ki jefa yaro sai ta jefa sauran aikin kuma sai Allah ya taya ta saboda ka zuciyar da ta fara rauni hankalinta ya tashi ta kasa bacci ta kasa zama sai tana kokarin ta fallashi kanta sai Allah ya daura zuciyan kan idan Allah ya daura zuciyar bawa magana ta kare me yasa Allah ya daura zuciyar mahaifiyar annabi Musa litakuna minal mu'minin saboda ta kasance cikin masu imani idan ka dubi alqur'ani zaka ga cewa mutane uku ne Allah madaukaki ya daura zukatansu mutane uku kaga Allah ya daura zuciyar mahaifiyar annabi Musa alaihi salam to sannan kuma sahabban annabi Muhammad sahabban manzo Allah a lokacin da aka je yakin Badar shine yakin farko musulmai yan kadan ba makami ga kafirai sun taho da yawa kuma sun sha giya sun yi tatil ga makami kai har da mata sun zo ana kida ana rawa su kuwa sahabban manzon Allah da yawa sun kwana ma da yunwa wani jiri yake saboda tsananin yunwa ga kishin ruwa za a gubza yaki to wannan yaki idan Allah bai taimaki sahabban annabi ba wallahi ba za su yi nasara ba in dai aka dubi ƙarfinsu da makaminsu da irin tanaji da suka yi na tunkarin waɗannan kafirai ba za su yi nasara ba to shine Allah madaukake ba da labari a suratul anfal aya ta 11 wato cikin hikimar Allah ya gaya mana ni'imomi da ya yi masa sahabban manzon Allah idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu saboda wata nutsuwa da Allah ya saukar masa sahabban annabi gengedi suke ma an tsaya a filin daga a ce za a yi yaki kana gengedi ka san abu ne mai wahala in bar da taimakon Allah ai ana cewa saura kwana 7 a fara yakin ma zaka daina bacci to sahabban annabi an tsaya za a gurza yaki sai makami ya fada hannun sahabi yana gengedi kaga kenan bai madamu ba Allah ya saukar da gengedi gare su a matsayin nutsuwa amanatan minhu wa yunzilu alaykum minas sama'i ma'an kuma Allah ya saukar da ruwan sama liyutahhirakum bihi wa yuzhiba ankum rijsa ash-shaytan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam wanda a karshe dai sai Allah ya daura zukatan sahabban manzon Allah Allah ya kafa digadigan sahabban annabi aka gwabza yake aka wayi gari musulmai su suka yi nasara to sannan ashabul kahfi matasa waɗanda suka shiga kogo saboda su tsira da aqidarsu waɗannan matasa Allah madaukaki ya jinjina ma al'amarinsu saboda haka sai aka samu sura guda a matsayin nasu Allah ya ba mu wannan sura suna suratul kahfi aya ta 14 sun bar gari suka koma daji saboda kyamar kafirci matasa ne ka san aka ce saurayi yakan so abin da ya shafi ana yayinsa na sharholiya da jin dadi da walwala to su waɗannan matasa ba abin da ke zukatansu in banda tsoron Allah saboda zunubi ya yawa sai suka bar gari suka koma daji Allah ya bada labarin su a suratul kahfi aya ta 14 yace wa rabatuna ala qulubihim sai muka daure zukatan waɗannan matasa Allah ya karfafa musu imani me dalili me yasa Allah ya daure zukatan matasan iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata saboda haka lokacin da Allah ya daure zuciyar mahaifiyar annabi Musa alaihi salam sai ta samu nutsuwa amma kafin nan fa Allah madaukaki yace ta kusa ta bayyana wannan abin saboda haka yasa saboda gajin hakuri ne ya fada a gaba
wa qala rabbi qulli qad ta'abni 'an
وقالت لاخته ستكرا ار اور النبي موسى عليه السلام kaga ya nuna cewa annabi Musa yana da yaya mace sai ta mahaifiyar ta kira ta ana ce mata Maryam ukhti Musa kaga kenan suna da yawa amma shi Allah tabaaraka wa ta'ala ba tarihi yake ba mu ba ka san wani zai so ya san to ita wannan Maryam din waye aure ta me ta haifa a wani gari ta rayu ina ta mutu irin wannan sai ka samu masu labar shafa ma labari shi ne yake cewa ko ne sai yan tatsuniya shi dai abinda Allah ya ce wa qalat li ukhtihi qussihi mahaifiyar ta ce ma yar uwar annabi Musa yarsa Maryam sai mahaifiyar ta ce je ki bi sawunsa idan aka ce qussihi ittaba'i atharahu ki bi gurbin wannan yaro je ki bincika mana inda yaron nan ya fada to ai wannan kalma da ta fada gajin hakuri ne babu shakka amma Allah tabaraka wa ta'ala bai nuna cewa ta yi laifi a kai ba tunda ya nuna ya riga ya daure zuciyarta lokacin da aka ga alamar rauni tare da ita ta ce ma yar uwarta je ki bi sawun annabi Musa alaihi salam to sai yarinyar tana bin labarin annabi Musa fa basurat bihi an junubin wato sai ya zama tana hange tana lura da shi an junubin daga nesa idan aka ce junubin ana nufin an bu'din daga nesa tana hange ai ga yaron an shiga da shi gidan Fir'auna sai ta juya ta yi tafiyar ta. To kaga ta san dai inda yaron ya isa, maimakon a ce rafi ya dauke shi ya tafi da shi. Wa hum la yash'uruna alhali tubu sani ba, wato yarinya ta yi kokari duk leƙen asirin Annabi Musa da take yi babu wanda ya gano ta. Wa hum la yash'uruna alhali tubu sani ba, kaga ya nuna cewar ba a iya gane ita yar uwar Annabi Musa alaihi salam ba. To ne Allah madaukake ce gaba, harramna alaihi almaradi'a, mun haramta masa uwayen renu. Idan aka ce almaradi' jam'ul murdi'i, almurdi'u mace mai renu. To ashe mata masu renu da yawa sun taho suna neman a ba su renon Annabi Musa alaihi salam, Allah shi ya haramta. Kaga ba a nan ba a ce Annabi Musa ya ki ba, Allah ya ce bu muka haramta. Me dalili? Saboda Allah ya ce inna radduhu ilayki, za mu dawo miki da ɗanki. Saboda haka a lokacin da ya shiga gidan Fir'auna ana neman wanda zai shayar da shi, yanda labari ya taho da bayani anna Musa makasa samani layalin, sai da aka samu kwanaki 8 daga lokacin da mahaifiyarsa ta jefa shi a kogi bai sake shan nonon wata mace ba, wato rabon shi da ya sha nono sai da aka samu kwana 8. To kaga kuwa yaro dole zai ta kuka, yunwa ta dame shi. Wa yasihu, yana ta kuka, ita kuma matar Fir'auna Allah ya sa mata son wannan yaro, yanda Allah yake sa soyayya tsakanin uwa da ɗanta. Saboda haka matar Fir'auna ta sa fi talabi murdi'atin lahu, a zagaya masar a nemo matar da za ta iya ba ma yaron nan nono. Ya zamanto abinda Allah ya faɗa a nan, haramna alaihil maradi'a, Allah ya ce mu kuma mun haramta masa uwayen reno. Haramun ne wata mace ta ba shi nono ya karɓa, su ba sani ba, Allah ya haramta. To saboda haka ita wannan yarinya dama tana ta lura, sai ta zo. Hal adullukum ala ahli baitin, faƙalar sai ta ce musu, ko kuna so in nuna muku mutanen wani gida, ya fulu na hula kuma waɗanda za su kula muku da wannan yaro, wa hun lahu nasihuna, kuma za su zama su nasiha gare shi. Don ba shayar da yaro ne kaɗai aiki ba, akwai buƙatar kulawa da tarbiyyar yaro. Wato ita yarinya ta ce, kuna so in haɗa ku da wata mace, ita wannan matar za ta ba ma yaron nan nono zai karɓa, sannan kuma za ta riƙe shi kamar uwa da ɗanta, kamar riƙon uwa da ɗanta. Kuna son haka? Kalu sai suka ce man. To wace ce wannan? Kalu sai ta yar Annabi Musa ta ce ummi, mahaifiyata ce, mamana, za ta iya riƙe ta. Suka ce wali ummiki ibnun, yanzu mamanki na da yaro? Sai ta ce na'am, ƙwarai kuwa, yana da Haruna, tana da Haruna, mahaifiyata tana da yaro sunan shi Haruna. Shi Haruna ɗin wulida fi sanatillah yuqattalu fiha, an riga an haifi Annabi Haruna a shekarar da ba a kashe yara. To kaga kenan uwar tana shayar da yaron, har yanzu ba ta yaye shi ba. Kalu suka ce to sadaki, kin yi gaskiya, ba shakka. Kaga kenan ba za a yi tunanin mahaifiyar Annabi Musa ita ce dai ta haife shi ba. Saboda za a yi tunanin yaron da aka gani a hannunta Haruna shi ne yaron da take shayarwa. Saboda haka suka ce sadaqta, kin faɗi gaskiya, fa atina biha, abinda muke so da ke je ki kirawo ta. Fantalaqat ila ummiha, wannan ya zo cikin labarin al-Imam Suddi. Saboda haka ita yar Annabi Musa ta tafi ga mahaifiyarta, wa akhbarataha bihali ibniha, ta ce kin ji labari, dama kin ce in bi sawun yaro. To ga abinda ke faruwa, yanzu yaro dai yana gidan Fir'auna, kuma yana hannun matar Fir'auna, yana ta kuka ana neman wanda zai rike shi ya ba shi nono, yaro ya ki karba na kowa. Saboda haka sun ce in zo da ke, in kin yarda za su rika biyan kiki shayar da yaro. Wata arbiha ilayhi, sai ta zo da mahaifiyarta. فلما وجد الصبي ريح أمه يارو يناجن كمشن مهي فيسا يدين كوكا كاهم ما يكام شنون انتا قبيلة صبيها تنا باش ماما ياكربا وجعل يمسه ينا تطوط ماما الله يا ميدشي الله ميدشي كالقواري yayi alƙawari gare ta ki jefa yaro a kogi zamu dawo miki da aminki Allah ka zama gatan mu ne Allah madaukaki ya ce a gaba فرددناه إلى أمه سيمك ما يردشيغ مهي في يسا كي تقر أينها صبود إذا ننتا سسامون سوا ولا تهزنا كما كدتي بجنشكي ولتعلم كما دنت سني أن وعد الله حق القوار الله كذكيات ولكن أكثرهم لا يعلمون سيدي ما في يوم تاني بصانا كبا إذن الله يالقواري وزيشك القوار جماعة مكتن الله murika gaskanta Allah tabaraka wa ta'ala wato wannan labari na annabi Musa alaihi salam ya zo a suratu taha kamar yanda ya zo a suratul qasas ya zo a suratu taha aya ta 37 a suratu taha shi Allah ne yake tuna ma annabi Musa alaihi salam yace masa walaqad mananna alayka marratan ukhra ya kai Musa mun taba maka wata falalafa almannu shine kyautar da baka nema ba ita ce ake kira almannu Allah ya yi kyauta ga annabi Musa bai neme ta ba kuma Allah bai nemi a biya shi ba iz auhayna ila ummika ma yuha lokacin da aka yi wahayi ga mahaifiyarka aniqzi fihi fit tabuti ki dauki yaro ki jefa shi a cikin akwati faqzi fihi fil yammi ki dauki wannan akwatin ki jefa a kogi idan an ce kogin annil kogin nil wanda ya san kogin nil babban kogi ne ba kamar kogi ne na bayan gidanku ba kogi in aka ce kogin nil yana daga cikin mafi girma a duniya gaba daya kogin nil yana cikin rafuka waɗanda suka fi tsayi a duniya to sannan kuma an yi sara shi ya haɗe da wato babban tafki na Mediterranean idan aka ce ta jefa yaro a kogi wannan yaro in ya tafi ba zai taba dawowa ba saboda in ya tafi ba mamaki kogin ne ya jefa shi ainihin tafkin Mediterranean wanda kuma tafkin Mediterranean babban kogi ne ya haɗe da Pacific Ocean da Atlantic saboda haka manyan tekuna ne na duniya waɗanda suka haɗe da wannan kogin amma duk da haka ta bi umarnin Allah sai Allah ya ce umarni ya ba mu wannan kogi fal yulqihi al-yammu bis-sahil Allah ya ce kogin na masa umarni ya jefa jinjirin nan a gaba wannan al'amrul kauni al-qadari ke ki jefa yaro a kogi kogin kuma ni na mar umarni ya jefa yaro a gaba ya akhudhu aduwwu li wa aduwwu lahu maqiyina kuma maqiyin yaron nan shi zai dauki jinjirin shine sai Allah yake wa alqaitu alayka mahabbatan minni na jefa maka wata soyayya daga wajena walitusna'a ala aini Allah madaukake yake ce ma annabi Musa alaihi salam saboda ka girma akan kulawa na don haka yasa hadha yadullu ala kamali itina'i Allah bi taklimin bi Musa alaihi salam Allah tabaraka wa ta'ala ya bada kulawa ga annabi Musa tun yana jinjiri har zuwa mutuwar shi Allah madaukaki yace kulawa da annabi Musa aikin sa ne yace istamshi ukhtuka lokacin da yar uwarka ta kama tafiya fa taqulu sai tana cewa hal adullukum ala man yakfuluhu shin kuna so nuna muku wanda zai iya rikon yaron nan faraja'naka ila ummika kai taqarra aynuha kaga sai kamar da abinda Allah ya fada anan faradadnahu ila ummihi kai taqarra aynuha سورة طه الله مدوك جيتي فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تهزن واصطنعتك لنفسي الله مدوك جيتي كوتتاوى دنكي مكا صبود هدمر كيناني وتعني موسى عليه السلام الله يا زعبيشني دنجيما ألن أيتي شكري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.